بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 6 ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 18 ga watan March shekara miladiya ta 2021. wannan shine darasi na 7 cikin jeren darussa daga lissafin ma'alimus sunna annabawiyya wallafar al-sheikh صالح بن احمد الشامي جزاه الله خيرا. wannan karatu da muke watake da taqribus sunna baina yaday al umma kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama izuwa ga al umma. zamu tashi a inda mallan yake cewa ababi na hudu babun al islamu naskhul adyani as sabiqa, babun da yake bayani akan cewa musulunci ya soke addinai waɗanda suka gabata, addinin Yahudawa da addinin Kiristoci waɗanda Allah subhanahu wataala yayi wahayinsu ga annabi Musa, addinin Yahudawa kenan, da kuma annabi Isa, addinin Kiristoci kenan. To Allah subhanahu wataala ya soke waɗannan addinan bayan da ya saukar da addinin musulunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. مالن يتي أن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. مالن يتي لقى أبو هريرة الله يكارى مسيده ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Abu Huraira yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala, manzon Allah yace wallazi nafsu muhammadin biyadi, na rantse da Allah wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ke hannunsa, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yace babu wani wanda zai ji labarin annabtata a cikin wannan al-umma, يهودي ولا نصراني سواء بيهودي ne ko banasari, ثم يموت sannan kuma ya bari ya mutu, ولم يؤمن بالذي ارسلت به, ba tare da yayi imani da abinda Allah ya aiko da shi ba, illa kana min ashabin nari, face ya zama cikin yan wuta. Allah ya tsare. wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya fitar da shi a cikin as-sahih din sa. abinda hadisin ke cewa a takaice shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse da Allah wanda ran shi ke hannun Allah, wanda nuni zuwa ga halastin yin irin wannan rantsuwa da kuma tabbatar cewa rayuka suna hannun Allah ne subhanahu wataala. annabi ya ce babu wani wanda zai ji labarin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske shi, min hadhihi al-umma, daga cikin wannan al-umma. abinda yake da al-umma shine tarin jama'a. asal lafazin al-umma yana zuwa da ma'anan jama'atun min al-haywanat, taron halittu masu rai, kamar da Allah yake cewa kuma min dabbatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, babu wani wato dabba, wata dabba da ke yawo a bayan kasa ko tsuntsu wanda yake farawa da fukafukansa, face su ma al-ummomi ne kamar. hakanan kuma Allah ya ce game da kisa annabi Musa, walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi, ai jama'atan minan nasi. to shine asalin ma'anar lafazin umma. anan umma yana daukan abinda malamai suke ce ma ummatu da'wa, dukkanin al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya ya fara annabta ya riske sa tashin alkiyama, suna cikin al'ummarsa da ake ce ma ummatu da'wa, al'ummar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kira zuwa ga su musulunta. sai kuma al-akhas akwai ummatul ijaba sune musulmai waɗanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana nufin ummatul da'awa din ne wato waɗanda yake kira zuwa ga musulunci tun daga shi ya fassara da cewa yahudiyun wala nasraniyun ba yahude ko ba nasari duk wanda ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan guda biyu amma kuma yake yin imani ya mutu to a ya mutu dan wuta malamai suka ce wannan hadisi ne dalili ne akan daga zaran mutum ya ji zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kirista ne shi ko ba yahude yanzu wannan addini nashi an soke shi dan haka Allah bai karbi yahudanci da kiristanci a gun masu yin shi batun wancan zamanin irin su Adiyu dan Hatim da kirista ne sai da ya tuba musulunta irin yahudawa mutanen garin Madina wasunsu sun musulunta wanda basu musulunta ba an ci gaba da mu'amalanta su a matsayin kafirai ina fata mun gane to haka kuma har wannan zamanin duk wanda ya ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne akan shi ya imani shi ya bar littafin da yake kamar da annabi yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai shi kanshi annabi Musa da yana raye babu abin da zai wadace shi Allah ba zai karbi komai a gun shi ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi Isa idan ya dawo a ƙarshen duniya to zai aiki ne da irin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da hadisi suka tabbatar suna na a cikin sayyid muslim to wannan kuma hadisin har ila yau dalili ne akan cewa mutane da ke zaune a wasu gefen duniya da cikin wasu tsibirai wuraren da har yanzu musulunci bai riska ba waɗannan su ba su da gaskiya waɗanda za a azabtar sakamakon sun ki shiga musulunci domin sakon bai kai gare su ba in ya so Allah zai musu mu'amalar da ya so ɗaya daga cikin mu'amalolin da Allah yake yi ma mutanen da ake ce ma ahlul fatara waɗanda suke cikin kamfa game da labarin annabta kamar yadda al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas yake cewa yace fihi dalilun ala anna man fi atrafil ardi akwai dalili akan cewa waɗanda ke gefen duniya wal juzuri da tsibirai mimman lam yablughu da'watul islami waɗanda musulunci labarin shi bai kai musu ba cewa an la haraja alaihi fi adami al-iman bihi ba su da wato laifi game da kin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda labarin sa bai kai musu ba amma wanda labarin shi ya kai musu to wajibi ne su imani da shi sannan kuma wannan na nuni zuwa ga duk wanda ya rayu tun daga sanda aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya to wajibi ne ya amanna da shi matukar labarin ya kai mishi ba wai sai wanda ya rayu da shi ya gan shi ko ya suka rayu lokaci ɗaya ba sannan kuma waɗannan addinai an soke su wanda shine asalin abinda aka kama babi cewa waɗannan addinai guda biyu kiristanci da yahudanci an soke su wanda duk ya mutu akan su ya mutu akan kafirci Allah ka tsare sai malam ya ci gaba da cewa wa an ibn abbasin qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce da shi ayyul adiyani ahabbu ila Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne cikin addinai addinin da Allah ya fi kauna wani addini ne wani nau'in bautar Allah ne Allah ya fi kauna qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace alhanifiyatu as-samha miƙaƙƙen addini mai sauki miƙaƙƙen addini shine alhanifiyya millata ibrahima hanifan miƙaƙƙen addini wanda Allah ya turo annabi ibrahim as-samha ay as-sahl mai sauki wanda kowa zai iya yi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka Ahmad haka Abu al-Qasim al-Baghawi a cikin Mu'jam as-Sahaba haka nan kuma Imam at-Tabarani Abu al-Qasim a cikin Al-Mu'jam al-Kabir haka Abd al-Haqq al-Ishbili a cikin Al-Ahkam al-Kubra haka nan kuma al-Imam Ibn Sa'd al-Basri a cikin At-Tabaqat al-Kubra da isnadi wanda yake mursali shi a wajen sa hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin ne a cikin Al-Adab al-Mufrad ba a cikin as-sahih ba a cikin as-sahih ya kawo shi ne a matsayin babi, babul hanifiyyati samaha, abinda ya kawo kenan bai yi takhrijin sa ba. Babun da yake nufi da alhanifiyya as-samaha shine addini mai sauki wanda babu kunci a cikin sa, wanda kowane mutum lafiyayye zai iya yi. Ma'ana kowane mutum zai iya sallah biyar, zai yi azumin wata daya, zai iya yin zakka ta kashi 1/40 a dukiyarsa, zai iya yin kaza, zai iya yin kaza, abubuwan da musulunci ya kawo ba zai ji kunci ba. Kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj, da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta maimaita irin wannan magana a wurare daban-daban, kamar a cikin hadisin Aisha wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni bu'istu bil hanifiyyati samha, lalle an aiko ni ne da addini mai sauki. Haka a cikin riwaya Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, da ya ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ainihin wata mata wadda ta yi alkawarin za ta tafi aikin haji da kafa, ba za ta hau abin hawa ba. Annabi ya tambaya ga ta galabaita, aka ce wannan fa, manzo Allah ya ce wannan fa, aka ce ai ta yi alkawarin ne ba za ta hau abin hawa ba. Sai Annabi ya ce a'a, ki je ki hau abin hawa ki, inna Allaha laghaniyun an mishyati, Allah ya wadata daga tafiya, bai bautar da ki da tafiya da kafa ba, da haka ki hau abin hawa. Wannan yana cikin Bukhari da Muslim. Haka nan a riwaya da ke cikin sunan na Abu Dawud da Tirmidhi da uku wasu dan Nafi radiyallahu anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ya ga wani mutum ya tsaya a cikin rana, ya dangala kafa guda daya, ya tsaya a cikin rana ana azumi. Nabi ya tambaya wannan fa, aka ce ai alƙawarin ne ba zai shiga inuwa ba sai rana ta fadi, kuma zai saka kafa shi guda daya ya dangala daya. Annabi ya ce a, Allah da ya umarce ni da ne ruhubaniyanci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wannan, yake soke kafa shi kuma ya shiga inuwa. Da haka cikin musulunci babu abubuwa masu kunci wanda za su zama takura har abin da mutum ba zai iya ba. Duk abin da aka daura mana a cikin shari'ar musulunci abu ne wanda za mu iya yi cikin kwanciyar hankali, cikin sauki, shine ma'anar alhanifiyatu as-samha, addini mai sauki wanda kowa zai iya yi, kuma addini mai kakke wanda yake tafi tare da ainihin wato tare da ɗabi'ar mutane. Wannan hadisi kamar yadda muke gani mai riwayarsa shine sahabi Ibnu Abbas radiyallahu anhu, wanda wannan shine hadisin shi na farko da muke karantawa cikin wannan littafin, da haka babu laifi mu ambaci wani abu kankani daga cikin tarihin sa. Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda, an haife shi ne shekara uku kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana lokacin da Banu Hashim suke cikin wannan wuri da ake cewa shi Abu Bani Hashim, bayan an sa musu takunkumi, takunkumin karsilan arziki, an ce ba za a yi mu'amala da su ba sai dai ko dai su mika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi, ko kuma su fita su bar garin gaba daya. Suka zaɓi cewa ba za su mika shi ba, da haka suka koma suka taru su da sauran danginsu a lokacin aka haife shi a cikin wannan shekaru uku da suka yi. Da haka sai kuma ya yi hijira tare da iyaye, tare da mahaifiyarsa, har yana cewa ma ni da uwata mun kasance cikin almustada'afina, cikin masu rauni waɗanda ba abin da suka iya, ba su da ƙarfi, ba su da yadda suka iya. Baban shi shine Al-Abbas ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka shi ibnu al-ammi ne, wato cousin yake ga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasuwarsa kudin shekara ta 67 ko kuma 68 bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunansa kenan Abdullahi ibnu Abbas Abul Abbas. Abbas dan Abdul Muttalib shine babansa. Ana masa kirari da Al-Bahr, kogin ilimi. Ana masa kirari kuma da Hibrul Umma, wato babban malami na al'ummar musulunci. Ana masa kirari kuma da Faqihul Asri, malamin fiqh a zamanin sa. Sannan imamul mufassirina, limamin malaman tafsirin alqur'ani mai girma. Ibnu Abbas yana cikin malamai na farko-farko wanda suka fara zama a ja musu baki su fasara alqur'ani, har yana yi man mutanen ma da ba sa jin larabci fasara alqur'ani, a ja mushi bakin alqur'ani ya yi bayani da larabci. Sannan kuma akwai wani bawan shi wanda shi kuma yana jin larabci, yana jin farisanci yaren Iran, shi kuma sai ya zo ya fassara ma waɗannan taron mutane da yaran da suke yi yana yin haka a musulmin makka kamar da yake cikin ainihin tafin Abdurrazzaq Sanani al-Musannaf a mahaifiyarsa sunanta Lubaba bintul Harith al-Hilaliya ƴar uwar Maimuna ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar da Zahabi ya siffanta shi yake cewa kana jamilan ya kasance kyakkyawan mutum ne madidal qama wanda yake da lafiyayyen jiki kamilal aqal mai cikakken hankali zakiyan nafsi yace mai zurfin basira min rijalil kamal daga cikin cikakkun mazaje haka Zahabi ya mushi ainihin kirari annabi sallallahu alaihi wasallama ya mushi addu'a ta musamman yake ce masa Allahumma allimhu ta'wil wa faqqihhu fid din wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mitin da wasu mutane ya dade a wata riwaya ma aka ce Jibril ne alaihi salam aka aiko shi zo yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baban shi ya aiko shi da yazo sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum suna ganawa da yake yaro ne mai hankali sai ya zauna a gefe yaga sun dade ba su gama ba sai ya aje musu ruwan alula sai ya tafi shi to da annabi ya fito ya ga wannan ruwan ce waye aje wannan aka ce Ibnu Abbas to shine sai ya mishi wannan addu'a daga baya sai ga game da ammin nasa Abbas kenan Abbas ya ce mishi na aiko dana wurinka da sako ya ce bai ganka ko kuma ya ce ya ganka amma kana da bako shine annabi yake ga Abbas ka san waye wannan bakon Jibril ne da ka yana daga cikin fallashi shine ganin Jibril da yake shi Ibnu Abbas da kuma kaifin basira ba kowane yaro ne za a yi koshi gun babba ya ganka da bako ya tunanin bai kamata ya kade ku ba wannan yana bukatar yaro mai kaifin basira yana da hadisai da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musnadin shi hadisi 1660 duk da yake kamar yadda malamai suke fara asalin hadisan da yaji shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ba su kai 70 ba asalin wadanda yaji ba su kai 70 ba amma dai ya ji su ne cikin sahabbai Bukhari da Muslim sun ruwaito daga cikin wannan musnadin nashi hadisi 75 yayin da Imam Bukhari shi kadai ya kadaitu da riwayar guda 120 Imam Muslim kuma ya kadaitu da riwayar hadisai guda 9 Ibnu Abbas na daga cikin as-sahaba al-mukhiruna min ar-riwayat wadannan mutum bakwai da kullum muke ambatan su wanda suka fi kowa yin riwaya abinda yasa ya samu karatu da yawa gashi annabi ya mutu ya bashi yaro dan shekara 13 kamar yaron da ke JS2 ko JS3 ko makamanta haka yace san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai na ce qul su li rajulin min al ansari ina da wani aboki sa'ana cikin ansarawa sai na ce mishi halumma ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama nata'allam minhum al ilma zo mu tafi gun sahabbai mu je mu koyi ilimi fa innahum al yawma kathirun kaga yau suna da yawa a wannan zamanin farkon rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk suna nan a Madina to duba irin wannan hangen nesa na yaro dan shekara 13 yayi wannan hangen nesa sai abokin ya ce mishi wa ajaban laka ibnu abbas kai ka bani mamaki yau shi kake tsammanin har za a buƙaci ilimin ka ga Abubakar ga Umar ga Abu Ubaida ga wani yau shi za a buƙaci ilimin ka kana dan yaro karami shekara 13 yace sai na tafi ne je na koya shi kuma ya ci gaba da harkokin shi na duniya ya shiga wannan sana'a ya nemi aiki nan ya shiga nan ya shiga ta daga ƙarshe yake cewa sai da na zama malami sai wannan mutumin yake ce mini hazal fata a aqalu minni wannan yara ya fi ni hankali wallahi amma Ibnu Abbas bai ta barin sunan waye ba dan kai ya ci mishi zarafi dan a dauki izina haka ya dinga bin sahabbai ya je ya kwanta a kufa gidan a sahabi har rana ta daga har kura ta shiga cikin kunnensa ba zai mai sallama ba kamar yadda yake bin ainihin wato zai dan sabit ya rike mishi kingarman dokinsa in aka ce mishi kai kana dan uwan manzo Allah amma kana shan wahala kai ji a manyan mutum umurce mu da mu girmama malaman mu ne da aka yi tara wannan ilimin mai yawa shi sa Ibn Mas'udin yake cewa wannan yaran yake cewa law kana hadhal gulam adraka ma adrakna wallahi ma ta'allaqna minhu shay'a ce wallahi wannan yaran da a ce ya kai shekarun Ibn Mas'ud shi an fara mutunci da shi ta a Makka yana daga cikin asabi kullu awwal yace kaga wannan yaran Ibn Abbas da a ce shekarun shi irin namu ne da shi aka fara ce wallahi ba wanda zai kai shi ilimi Allah ya bashi kaifin basira da sanin ya kamata shi yasa Masruq yake cewa kuntu idza ra'aytu ibnu abbas qultu yace na ga ibnu abbas sai yace ajmalun nas ga wanda yafi kowa kyau wa idza nadaka qultu afsahun nas in yi magana ce kaji yafi kowa fasaha wa idza tahaddatha qultu a'lamun nas in ya bada karatu sai yace kaji kuma yafi kowa ilimi da haka ya tara kyau da dangantaka da ilimi da daraja da basira Allah ya kara masa karshi da mahaifinsa daga kiza Umar ya kasance yana jin shi a jiki san ne zama halifa yana jin shi a jiki sosai har wasu dattawa sa'o'in iyayensa suka fara gunaguni cewa ana shigo da yaro karami sa'an ƴaƴanmu cikin majalisa mu shine wata ranar Umar yace to ka bani da su zan gwada su suna ganin fa Umar na ce mishi ta'ala ya sahibul mu'dalat idan aka kawo Umar fatawayar sai da sai kira Ibn Abbas yace zo ga wata fatawa ghusya gawa kutsa ciki ya kai mai kutsawa sai ba da fatawa kuma sai Umar ya karba har a lokacin bakar mamanta shekararsa kasa da 20 ne sanda Umar ya walifanci shekararsa kasa da 20 in ya zama manzo Allah ya ba shekara 13 kaga Umar ya hau bayan shekara 2 da mutuwar manzo Allah sai zama shekara 15 kenan a lokacin to koda karshen halifancin Umar ne sai zama shekararsa 27 kenan kuma kamar ta haka sai ka kara shekara daga 15 ka kara 10 ko sai zama shekara 25 shine akasa shekarunsa sanda Umar ya rasu to sai Umar ya jashi cikin dattawa yan shekara 60-70 kuma a dabi'a cikin su ga wannan ba sa'an zaman su bane ba sa'an zaman majalisa bane wata ne sai Umar ya ce me kuka sani game da fassarar idza jaa nasrullahi wal fata suka yi ta fadan maganganu waɗanda suke kuskure sai Umar ya ce musu ya fata fassir halahum ya kai dan yaron nan fasara musu ai ko yaron nan ya shiga bayani bayanin da ba saba zai yi shi ba Umar yace to ni ma iya karatun da nake kenan yace kun ga dalilin da yasa nake kawo shi dan haka Umar ke mishi kirari yana ce mishi fatal kuhuli kamar da wasu a ce yaro da gari abokin tafiyan manya kaga mu yanzu inde mai kudi ne kai shi za maka wannan kirari ko idan mai kudi ne kai ko mu kankanta ka to babba ne in ba ka ba kuma akwai matsala ko a gidanku sai kaga ko kai ne karami ka zama babba har babban wan kun zai aure da ya ce to sai abinda alajiwa ne yace ku bari sai ya zo daga Lagos ko Port Harcourt ko kuma a buga maka waya sai abinda kace sai to ka dai san yanzu kai ne wan ko ba gaskiya ba duk za su baka girma saboda kana da kudi kudi sun fi komai kawo girma yanzu Allah shi kyauta Ibn Abbas kenan Allah ya kara masa yadda akwai abokin hamayyarsa mutum daya a cikin sahabbai Rabi'ar dan Adam da shi da Ibn Zubair ba sa shiri musamman zaman Makka bayan da aka yi rigingimun nan na halifanci Ibn Zubair ya kafa gwamnati a Makka to da ya ji labarin Ibn Abbas ya dawo Makka sai ya tura mai sako cewa dole kai mu baya latubayi anna aula ahriqanna alayka darak ce wallahi ko ka zo kamar mu baya ko kuma sako na gidanka yana cikin sirri alamin nubar Ibn Abbas yace ba zai mu baya ba ana halifa biyu yanzu ba mu kwa mu baya ba sai ko Ibn Zubair ya sa aka je aka dinga tattaro itatuwa aka zo aka ko kewaye gidan Abdullahi ibn Zubair shi shi kuma ya riga ya aika wa sako zuwa ga jama'a shi a Iraki suka turo mai da sojoji mutum 4000 suka zo da makaman su da suka shigo cikin Makka suka yi atisaye suka yi kabbara shi kanshi Ibn Zubair sai da firgita ya je buya bayan Ka'aba a daidai lokacin ya tura shi kuma na shi sojojin sai su kona gidan Ibn Abbas da duk wanda yake ciki abinda yana kona mai gida kenan saboda mulki kawai sai na ce mai Ibn Abbas ku kuna yi mana haka ne saboda kuna ganin wai ku kun fi kwacin tanta mulki nan to ba ku yi ta ba wallahi da haka yana kyama Ibn Abbas yana neman dalilin zai kashe shi shi sa Ibn Abbas na da wata fatawa wadda kuskure ce Allah ya gafarta mai game da auren mutu'a ya ci gaba da bada fatawa da auren mutu'a in ba karshe karshen rayuwarsa ba to akan wannan fatawar shine Ibn Zubair yake cewa wallahi in na ƙara jin labarin wani tsohon banza da shi yake ya ba da fatawa irin wannan yace wallahi sai na sa an jefe shi irin da ake jin madarasa to ƙarshe dai Ibn Abbas sai da ya bar garin ya koma Ba'ifa abinda ya hana mutane su mishi mubaya'a ya zama khalifa wannan lokacin shine ya riga ya makance kawai amma yana da farin jini da masoya da kuma al'umma ta hada kan ya cancanta ya zama halifa sai zama amma ya riga ya yi rauni a jikinsa sannan kuma ya makance Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yadda wannan take take nan kwarai da gaske game da sahabi Ibn Abbas radiyallahu anhu hatta sayyidina na Ali radiyallahu anhu ya yadda da kaifin basira ibnu Abbas, kuma malaman tarihi suna cewa da yayi aiki da shawarwarin ibnu Abbas da ya ci nasara akan wasu cikin rigingimun da aka yi tsakanin shi da su Muawiya, musamman game da wannan sulhu na al-hakamai, game da zaben Abu Musa al-Ash'ari, yace ka bar ni ne inji, kamar yadda shi ne kuma yaje tattauna da Khawarija wanda suke kyamar su Ali dan Abu Talib, kuma ya iya gamsar da ɗaya bisa uku suka dawo suka tuba. Ibnu Abbas kenan radiyallahu anhu, babban sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya isa game da tarihin sa, ko Allah ya gafarta mashi, Allah ya kara masa hikima. Sai mu yanda malai yake cewa babu man mata ala tauhidi da khalal janna, babun da ke bayani akan cewa duk wanda ya mutu yana dayanta Allah to zai shiga aljanna, shine ma'anar da khalal janna, zai shiga aljanna. Malam yace ana bi zarrin daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace atani atim min rabbi, wan dan sako ya zo mini daga Allah ubangijina, fa akhbarani, ya bani labari, au basharani, au qala basharani, ko kuma ya mini al-bushr da cewa annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna, cewa duk wanda ya mutu cikin al'ummata alhalin baya shirki da Allah game da komai zai shiga aljanna. Qultu, ni Abu Dharr sai na ce wa in zana wa in saraka, qala wa in zana wa in saraka. Wannan hadisi ne daga cikin hadisai shi wannan sahabi Abu Dharr al-Ghifari wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aika mishi wani mala'ika da wani sako na musamman, shine ya gaya wa Abu Dharr wannan sako cewa daga cikin al'ummarsa duk wanda ya mutu ba tare da yana shirka ba to ya mutu zai shiga aljanna ko mun daren dadewa. To a zahirin wannan riwaya kamar shi Annabi ne yake cewa mala'ika koda ya zina koda ya sata, amma wasu riwayoyin kamar da yake cikin Bukhari a cikin kitabul jihad da can cikin Raqa'iq sun nuna cewa shi wannan sahabi ne wannan tambayar, kamar da kuma riwaya yake cikin al-Tafahum al-Baghwi sharh as-sunnah cewa ya maimaita tambayar har sau uku, wanda a ƙarshe Annabi yake ce masa wa in zara wa in saraka ala ragmi anfi abi zarre, ko yayi zina ko yayi sata, kuma ko kai Abu Dharr ka ki ko kasu ko kana so ko ba kasu. Shi Abu Dharr yana ganin garabarsa ta yi yawa, sai shi za a ce mutum ya aikata wannan munanan kaba'ira guda biyu kuma a ce ya mutu ya shiga aljanna. Wannan hadisin kamar yadda Az-Zain ibn al-Munir yake faɗa, kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari, yace yana daga cikin ahadithur rada allati afdal bi ba'd al-jahilina ila al-ittikali, na daga cikin hadisai wanda suke nuna fata na gari da sausauci da rahama Allah, wanda ya sa wasu wawaye sai zai koma suka shantake, wal iqdami ala iktirafil maharim, suka dinga auka wa laifuka, wal mubiqati, da laifuka masu dirmusa mutum a cikin wuta. To ba haka ake fahimta a hadisan ba, ba abin da hadisan suke nufi ba. Abin da hadisan yake nufi shine ka rayu akan la ilaha illallah to zaka mutu a kanta, rayuwarka ta zama kana aikata la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shine kana bin Allah kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to idan Allah ya saka daga dakatar sai ka mutu a kanta, in ka mutu a kanta sai Allah ya fi maka zulubai wanda suka saba faruwa ga mutane. To me yasa aka kwatance da zina da sata? Dan a kwatanta haƙƙin bil adama da haƙƙin Allah. Zina tana wakiltar haƙƙin Allah, sata na wakiltar haƙƙin bil adama, wannan dai yake ne daga cikin dalili. Na biyu kuma za a kwatanta munanan laifuka wanda dukkanin mutane masu hankali sun hada akan kyamata wannan laifuka, hatta masu aikata su. Zina da sata sa daga cikin laifukan da hatta wanda yake yi in an kama shi ko in ya koma cikin hayyacinsa zai nadama ya ga cewa bai kyauta ba, koda ya tirsa su zuwa ga yin su, ma'ana koda laifuffuka wanda duk duniya an hada akan munin su, domin hatta al'ummomin kafirai suna kyamar zina, hatta dabbobi akwai dabbobin da suke kyamar zina, kamar yadda muka ji a baya game da birai. Ya tabbata ko da ke ba wannan karatun bane ku, ya tabbata al'ummar birai an ruwaito na cikin Sahih Bukhari, akwai suna a cikin suna da 'yan sanda waɗanda idan ma macen biri ta je ta yi yawo ba a ganta ba kwana da kwanaki ta dawo waɗannan yan sandan na wannan anguwar biran za su tare ta sai an cishe na tsure ta a ji ko ta yi zina in kuma aka tabbatar da ta yi za a jefe ta wani sahabi ya ga wannan kuma ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari yana cikin Bukhari so da haka kaga hatta dabbobi da suke da sauran tunani ba sa kaunar wannan muguwar ɗabi'a ita ko sata dama tana daga cikin abu da ake cewa absolute morality ka'ida ta cewa moral absolutism a ko'ina a duniya a dokar kowa babu dokar da ya dinsa ta ka ɗauki abin da ba naka babu wannan dokar a sawa'un dokoki ne na gargajiya ko dokoki ne na turawa ko dokoki ne na ƙasa da ƙasa ko na wanda irin ƙabila ne ko al'umma ba ta dinsa ta ba to sai ake kwatance da waɗannan munanan zunuban don nuni zuwa ga haka irin waɗannan zunuban ko da su mutum yake yi in dai ya mutu da imani to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tsira wannan imanin zai sa ya tsira komun daren dadewa da haka wannan hadisi ya zo don bayyana falalar la ilaha illallah da falalar wanda ya mutu akan imani ina fata mun gane wannan amma abin da ake cewa shine ba wai an baka lasisi ne ka je ka ci gaba da aikata waɗannan laifuffukan da tunanin cewa ai ba komai kana da imani ba kwatankwacinka idan ka yi haka kwatankwacin mutumin da aka ban mutu aka ban mishi gadon matsu dan kuɗaɗe sai ɗauka ai shi bai da matsala bari kawai ci gaba da kashewa ba tare da ya ƙara reinvesting istismar ba ya aje kawai ya ta kashe kuɗin ya ta kashe kuɗin da tunanin cewa ai shi ya gaji arziki kafin a jima zai koma talaka fitir ya raba abin kwatanci ga kwatankwacin mutumin da zai dinga tukiya ai shi yana da imani bari kawai ya ta laifuffuka iyakar ranshi saboda yana sa ran ƙarshe wannan imanin zai sa ya tsira to ba zai ankara ba daga yin laifi har sai ya asara imaninsa to wata iskaliya kuma da za a kalla a nan shine ina kuma ma'anar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min wanda yake zina san da yake yi bai da imani wanda yake sata san da yake sata bai da imani sai malami suka ce wannan hadisin da yace la yazni zani yana nufin bai da kamalul iman in yana da kamalul iman to zai fasa yin wannan zina in yana da kamalul iman ya tuno Allah da girmansa da girman azabar Allah zai fasa yin wannan sata to a san da yake bai da kamalul iman sai dai aslul iman to wannan aslul iman din shine wancan zai tsayar da shi ina fata mun gane wannan Abu Dharr al-Ghifari sabon wannan hadisi shi ma an muka fara cin karo da shi an yi sabani game da sunansa maganganu daban-daban amma mashhuri shine sunan shi Jundub bin Junada bin Sakan asalin shi dan kabilar Gifar ne wasu kabilu ne wanda sun shahara cewa tun a jahiliya ƴan fashi ne hazali ma shi kadai aka bada labarin a jahiliya ya kasance kana yaghiru wahdahu ala qawlin ko ala hayyin shi kadai kan zai gari ana jin tsoron shi da an gan shi za a zo duka a yi ta kuka ana bashi hakuri ya daki na daka ya kwashe kayan da ya ga damar kwashewa duk a shiga cikin gida a dai mishi kayan mutane da kuɗaɗe da ƴan mata da wanda yake so zai tafi musu shi kadai yake yin wannan a jahiliya to a ya kasance mutum ne mai gaskiyar magana kamar yadda ya tabbata a ɗaya daga cikin hadisai da suka zo a cikin manaƙibinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum wanda ƙura ta taɓa ko wanda sama tema inuwa wanda ya kai Abu Dharr gaskiyar magana yana da gaskiya kwarai da gaske akwai hadisi da suka zo game da kissar musuluntar sakalabi sun saba da junansu ɗaya yana cikin Bukhari ɗaya yana cikin Muslim wanda ke cikin Bukhari shine wanda galibi mutane suka sani labarin cewa ya yi kokaninsa Unay ya zo Makka ya ji mishi labarin wannan da ya kawo sabon addini kanin nashi ya zo ya yi yawo da wannan labarin kwarai ba ya koma sai Abu Dharr ya ce bari ya zo da kansa ya zo ya zauna a Ka'aba baya cin komai sai ruwan zanzam bayan kwana uku ko wasu kwanaki makamanta haka ya ga mun sayyidina Ali sayyidina Ali ya ce mishi ka annar rajula a dhaifun ko garibun kamar mutumin nan bako ne ya kai shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sai ya zo Annabi ya ce mishi ka koma garin ku sai ka ji labarin nayi hijira sai ka dawo ya ce wal asru khanna biha bainahu ce wallahi sai na furta kalmar shahada tsakanin kafiran nan na Makka ya ce Ka'aba ya kwalla la ilaha illallah kafiran Makka suka ce mu za a yi wa rashin mutunci a Ka'aban suka tare suka dinga dukan shi suna dukan shi yana la ilaha illallah suna dukan shi sai da su ma yana farkawa ya ci gaba da faɗan la ilaha illallah to shine Abbas yake ga musu cewa kuna yin wauta in ku kashe mutumin nan kun san cewa dukiyar ku ta kasuwanci na wucewa ta garin su kuma wallahi kun san halin mutanen garin su da ku kyale shi sanan sai kyale shi riwaya dake cikin muslimi kuma ta nuna cewa ya taho ne saboda su suna daga cikin kabilu waɗanda suke kare alfarmar watan Rajab ba sa fasa yaki a cikin sa da haka da shi da mahaifiyar shi da ɗan uwan nashi suka taho za su je su wani kai farmaki daga baya sai ya ce bari ya je Makka dan uwan nashi ya bi ka taho tare suka zo suka yi tambayoyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta ba tare da irin wacce kisa ba wannan kuma duka sun inganta malamai sun yi kokarin hada ruwayoyin ta hanyoyi da dama sannan Ibn Ajarin a cikin al-Isaba ya tattauna akan wannan dalla dalla yana daga cikin hadisai da suka zo shahararru akan falalarsa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin ku waye zai mun alƙawari cewa in na mutu na bashi zai riske ni a lahira kamar yadda na mutu na bashi no shakke kowa ya shiru sai Abu Dharr ya daga mu sai Annabi ya ce mishi to innaka la aqrabun nasi ilayya manzila yawmal qiyama sai dai wannan hadisin kamar yadda zaje yake cewa munkari ne akwai matsala game da isnadin sa amma shahararren abu ne game da ainihin wato kissa ta abin nan ta falalarsa wannan hadisin na magana gaskiyar lahadarsa yana cikin sunan ta al-Imam Abu Dawud an sabbata shi da cewa mutum ne kakkarfa ne cikakken gemu wanda yake ne girma na jiki sannan kuma za a yake cewa kana ra'atan fi zuhudi ya kai matuƙa wajen gudun duniya wasidiki da wajen gaskiya wani ilimi da wajen sanin ilimi wani amali da wajen aiki kawalan bil haƙƙi mai faɗin gaskiya ne la ya khafu fil haƙƙi yawma talayi baya tarkar zagi mai zargi shi sa ya samu matsala da sarakuna su Muawiya da kuma halifa Usman ɗan Affan radiyallahu anhu ya da wata fahimta game da zakka cewa duk wanda ke da wani abu ko mun kankantar sa inda ya gama buƙatar shi to haramun ne ya kwana da ku kwandala wajibi ne ya raba wa talakawa in yake haka talakawa suna da yancin su iba ba sai ya ba su ba ce kuma shi kuma wannan mutumin dan wuta ne ranar kiyama za a dinga kora shi da dukiya wannan fatuwa ita yake ta yadawa har ya zama kamar yana ziga talakawa Muawiya sai da zai dishi ya tura mai Ibn Abin Usman ɗan Affan labarin Usman ɗan Affan yace ka dawo Madina sai dawo Madina bai fasa yada wannan fatuwa ba karke Usman yace mishi to ka bar garin nan ka koma ƙauye kai ka zauna shine ya koma Ar-Rababa anan ne ya rasu daga shi sai matan shi shi ne yake ba ta labarin dama Annabi ya mishi bishara cewa tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa yadfanuka almu'minuna dama za ka rayu ne kai kadai kai Abu Dharr kuma ka mutu kai kadai amma mu'mini ne za su yi maka sallah yana cikawa kuwa sai ga Ibn Mas'udin cikin almajiransa za su je aikin haji sai wannan mata ta ce musu ku zo da Allah ga bawan Allah da ya rasu ku mai da na'ida suna dubawa suka ga ainihin wato shine wato Abu Dharr al-Ghifari Allah ubangiji ya kara mashi rahama Allah ya kara mashi yarda rasuwar sa shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim guda 281 babban sahabi ne cikin sahabbai manya manya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ma kuma shine na biyar a cikin musulmi a cikin wanda suka musulunta da farko Allah ya kara mai yarda to wannan kenan sai mu wuce inda malai yake cewa an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik annan nabiy sallallahu alaihi wasallama wa Mu'adh radifuhu ala ar-rahl wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho tare da Mu'adh dan Jabal radifuhu ya goye shi ala ar-rahl akan wato siddin shi na jaki ne kamar da wata riwaya ta bayyana wannan yana nuna tawalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake iya goye mutum akan jakinsa qala yace ya Mu'adh ibn Jabal ya kai Mu'adh dan Jabal mu lura da kyau da irabin wannan wajen ya Mu'adh bina jabalin akwai wajihi kamar guda uku da malamai suka ambata wannan wajihin da yazo a cikin wannan riwayar shine wajihin Ibn Malik kusan Ibn Malik Allah ya bashi wata baiwa shine yayi ya zauna yayi tahqiqin Bukhari ta fuskar wasulla Ibn Malik al-Andalusi mai alfiya Allah ya mishi wata jarabawa a zamanin shi mutane suna kyamar karatu gashi malami iya malami amma bai da almajirai gari gari yake yawo yana neman wanda ya kama karatu ba wanda yake sura da shi sai ya rubuta da tafai kawai duk inda ya je neman almajirai kwana ɗaya biyu za su watsa su bashi wasu abin ya dame shi to sai ya je ƙasar Sham sai ya tara ana karantar da Sahihul Bukhari ana bin nuskar ana gyarawa shine wato za ka ga ana cewa nuskatul al'adi to wannan malamin al'adi zamanin su daya to sai ya zauna a masallaci da ana karatun da abin da ya sarke musu game da matsala ta nahwu ko sarfu ko irabi to sai a nemi ra'ayinsa sai ya ci gaba da bayani dalla dalla kaga Allah cikin hikimarsa bai samu ɗalibai a zamanin shi ba amma kuma yanzu duniya littafin shi musamman alfiya na daga cikin tafiya mafi muhimmanci a nahwu wanda kuma in ba ka koyi shi ba ba ka iya nahwu ba kowa na neman littafin yanzu kuma amma san da yake raye cikin ɗalibai yake bai samu ba kowa da jarraba da Allah yake mishi wani kuma kaga ya tara ɗalibai na raye da ya mutu ko ba za a ƙara jin labarin shi ba Allah shi kyauta to shine yace shi tawdiyin sa mu'azu bina jabal sai zama mu'azu marfu'i ne munada marfu'i saboda mufradi ne sannan ibna kuma ibna jabalin sai zama badali ne akan wancan amma tunda shi wato murakkabi ne ya zama mansubi wannan shi tawjihin da shi ya kawo amma ibnul hajib shi ma babban malamin nahwu ne shi kuma yace a za a ce ne ya mu'aza bina jabal ya mu'aza bina jabal sai ya dauki mu'azu din kamar hukuncin abin da ke bayan shi sai zama kamar wato ya zama shi ma idafa ne mu'azu da bina jabal akwai ibnu tin wanda shi kuma yace nasaba ta halasta amma akan takadirin cewa mu'azun za'idi ne kamar annabi na cewa ne yabna jabal wannan tawjihi ne na malaman nahwu to sai yace annabi yace mishi ya mu'az yace qala labbaika ya rasulullah wa sa'adaika labbaika na amsa maka shine ma'anar labbaika ya rasulullah wa sa'adaika ya manzo Allah ka ji dadi duk abin da kake so in maka zan maka wato ka ji dadin amsa wanda nayi maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya mu'az annabi ya ƙara kiran shi ce ya mu'azu qala labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika yace na amsa kiranka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ina so ka ji dadin amsa kiran da nayi maka salasa suka yi wannan so dama ya daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da karantawa yakan faɗa abu ya maimaita shi so uku dan kowa ya ji ya riki to haka in ya kira mutum yakan maimaita dan nuna muhimmancin abu qala sai annabi yace ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi illa haramahu allah ala nar babu wani mutum wanda zai gaskata cewa ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sidqan min qalbi ya faɗe ta da gaske cikin zuciyarsa illa haramahu allah ala nar face sai Allah ya haramta wuta daga cin jikinsa sai Allah ya haramta ma wuta ta ci jikinsa wannan na nuna falalan la ilaha illallah qala ya rasulullah sai mu'az ya ce ya manzon Allah afala ukhbiru bihin nasa fa yastabshiru wannan irin roman karatu wannan irin karatu mai nuna akwai wato alamun dacewa da samun daga kafa daga wurin Allah shin ba na je in ta ga mutane ba si wajunan su bishara qala sai annabi ya ce idan yattakilu idan kai mutane aka tun canta kiyaye karka musu haka wa akhbara biha mu'az inda mautihi ta'assuman amma mu'az ya bada labarin wannan hadisi sanda zai mutu ta'assuman ay khashyatan min al-wuqu'i fil ism ya fada saboda tsoron kai ya fada cikin zulumi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka tattaba shi kamar da malai ambata ana mu'az dan jabal ya ji wannan roman a wata riwaya wadda al-Imam al-Bazzar ya fitar wanda Sheikh al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya inganta ta a cikin Fathul Bari yace sai da Mu'az ya fita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kaza amma ya gamsar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya kamata fa a fara sai ya fita yana murna zai je ya fara fada mutane yana zuwa sai ya fara gamuwa da Umar dan Khattab yace ma Umar kaji falalar da Annabi ya fada yace amma fa yace kan na fada ni kuma nuna mishi cewa ya kamata ya bari a fada ka san saukin kanshi dai da yake sama tare san falala sai yace a je a fada sai mu yace mishi ya la ta'adir ya mu'ad kai mu'ad kake gagawa mu kuma gumin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sai Umar yace mishi ya rasulullah la anta aswabu ra'ayin min mu'ad wallahi ra'ayinka da ka fada na farko ya manzo Allah yafi na mu'ad kar ka bari a yada wannan magana cikin mutane sai annabi ya dawo kan wannan ra'ayin shi yace innahum idha sami'u yattakin yadda ka bari da nan idan sun ji za su ainihin koma su tantake wannan riwaya ce sahihiya tana cikin Musnad al-Bazzar kaga tana nuni zuwa ga ƙarin muwafaqat na Umar da ce gamda katar da Umar yake ni shi da kuma yadda Umar dan Khattab yake da zurfin tunani shi za annabi yake cewa da za a yi wani annabi a bayanka a bayana inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma da Umar ne wannan Mu'adh ibn Bakr mun manta mun ji a baya yana daga cikin manyan sahabbai ta fuskar ilimi duk da shi ma yaro ne karami san da ya rasu ma shekara 32 amma anan yayi kuskuren istinbat yayi kuskuren fahimta yayi kuskuren wato abin nan takdirin mautifin wannan ya nuni kuma zuwa ga mutum zai iya zama yana da wani ra'ayi wanda yake kuskure amma ya iya gamsar da mutane su ga kamar daidai ne a lokacin shi bai san kuskure bane ra'ayi ko mun gani sannan yana nuni zuwa ga cewa wato akwai halastin yin ijtihadi ko da akwai wani malami wanda yake gaba da kai yanzu Mu'adh ijtihadin shi yace wato ba a je a faɗa ba tare cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi annabi bai ci mishi kai waye ba ka izinin kai magana ina rayi ba sannan kuma yana nuni zuwa ga tawalu'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan dauko wani a bayan raƙumin jakin sa ibn rajab na da littafi da tarihi mutanen da annabi ya taba goyawa akan abun hawan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da tawalu ya daga cikin girman kai a ce kana da abun hawa amma baka goye kowa kana da keke ko babur ko ma mota kai ta wucewa kai kadai ga mutane za su sallar juma'a ko idi ko janaza ko za su wuce kadai ka ki daukan kowa saboda kana jin girman kai ba wanda ya isa ya zo na kusa da kai wannan girman kai ne kuma asara ce kake domin dai wanda zaka kona da iri dai ne yawan shi manzo Allah sai sallama yakan goye mutane a bayan abun hawansa idan yake malamin sun yi magana akan zamu zo mu ji shi a gaba ba wannan karatun bane akan hukuncin overload a daura ma dabba abin da yafi karfin ta ba ke wannan da ba abin da mutane suke 3 in 1 ko kuma irin yadda ake danno mota kaya din nan daga Kano har Fatakwal ko har Onitsha a cika ta da kaya ga ta yi wani tsiri haka irin yan gilma din nan da masu nesu na motocin nan 18 seater homa za ka sun ciko mutane za ka hatsari ba yi da kyan gani wannan duka babu kyau ma dama a hukumance ma kafin ma a je ga musulunci iya su jima ne su na masu kawai abinan nan rasa yau cikin ba su yadda ba su ma rasa su yadda ba su yadda ba da kastiliya da karuta da kowa duk ba su da wannan ba saboda zari a kita hatsari to amma babu laifi ka goyi mutum daya a babur wanda dama an yi shi don mutum biyu babu laifi ka dauki mutane a mota ka wanda dama an yi ta daukar mutane iya waɗannan amma a tosa mutane wasu a boot wasu a sama wasu a sile ko ta window kamar kaji ko kuma kamar irin mota yan siyasa ana campaign wannan bai halatta ba ina fata mun gane wannan amma ya halatta a dauki mutane hasali ma alkhairi ne haka sannan kuma yana nuni zuwa ga wato halaccin yi wa malami tambaya don neman wani ƙarin bayani ko don ba shi shawara kamar da shi Mu'adh yayi sannan kuma yana nuni zuwa ga halaccin jinkirta wani ilimi ga wasu mutane idan aka ga cewa ba yi da amfani a lokacin zuwa gare su wancan ta'assuman da aka ce malamai sun mishi fasara biyu ko ya zama ta'assuman ala kitmanil ilm yana jin tsoron kar ya mutu bai faɗa ba ya zama ya koye ilimi wannan shine azharul wajhaini ko kuma ta'assuman ala mukhalafati amri nabi sallallahu alaihi wasallama bi kitmani hadha al ilm yana so ya faɗa amma yana jin tsoron anya ko bai saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ibnu hajar yace wannan wajhi ne mai rauni saboda sahabbai ba sa wato yi wa manzo Allah irin wannan ko musamman a ce sahabi yana gadan mutuwa ya saba wa abinda nake faɗa ba zai haka ba wato dai ya fahimci cewa wannan hanin to hani ne na tanzihi ba na haramci ba abin da ya fahimta kenan yasa sai faɗa daga ƙarshen rayuwarsa dan kai zama ya koyi ilimi domin inda a ce abin da ya faɗa din ya saba to dage halarsa a cikin wannan riwaya hadisi ba da sai a cikin gaba da goyewa gashi duk kowa ya ji hadisi ina fata mun gane wannan to wannan kenan to kafin lokaci ya kure balle mana ta'aliki akan wata magana da muka yi a darasin da ya gabata wanda tun daga nan da muka tashi akwai dan uwa malam Nura sahabi ya min magana akai kuma akalla mutane biyu suka kira ni a waya suna mana magana akan wannan matsala sai na dora matsalar kamar tana da wato sarkakiya afwan
wannan ma'azu bin
daga na'am
magani ne ko na daga sai rafa
ban madani kamar ya
irabu ne
eh an yi mushi rufa saboda mufradi ne munada ne mufrad kuma kake so kace
ba mahalli
a adama munada mufrad ya kunu marfu'a ko ko ba haka bane ya zaidu ya daudu ya isa duka munada mufrad ai sunan da ba murakkabi ba ya kunu marfu'a wannan shine kaidar sa ana itibarin shine a matsayin mufradi haka ibn malik yake anan wajab ibna jabal shi kuma shine murakkabin haka aka rubuto shi ka gane ni na'am ran nan mun yi magana akan hadisin cewa idan mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a abu ne mashhuri cewa ba a mishi tambayar kabari to cikin kasu ne ce amma fa hadisin bai inganta ba abin da faɗa kawai kenan na dauka magana ce mai sauki da kuma an faɗa za ta wuce ashe na ci bashi shi ne naga ya kamata in ƙara magana akan wannan matsalar don a warware iskaliya babu shakka akan cewa wannan hadisi ne mai rauni gaskiya wanda ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai asalin hadisin al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fitar da shi Tirmidhi ya fitar da shi ta hanyar sahabi Abdullahi dan Amr dan As shine ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa ma min muslimin yamutu yawmal jumu'a aw laylatal jumu'a illa waqa'ahu Allahu fitnatan nar babu muslimi da zai mutu ranar jumu'a ko daren jumu'a kamar daren da muke ciki ko kuma gobe in gari ya waye ranar jumu'a sai Allah ya tsare shi daga tatana kabari to Imam Tirmidhi da wannan hadisin sai yace hadha hadithun gharib kaga kuma Tirmidhi yace garibun yana nufin bayyiti ne yace wa hadha hadithun laysa isnaduhu bi muttasil isnadin sa bai hadu ba yace Rabi'at ibn Sa'id inma yarwi an Abdurrahman al-Habali an Abdullah ibn Amr mutumin da ya riwaya a cikin isnadin daga Abdullahi dan Amr mai suna Rabi'a bin Sa'id bin Mate al-Mu'atil wani hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i to na farko tukunna mutum ne mai rauni shi Tirmidhi mai faɗa wannan ba ni sannan kuma baya bai gamu da Amr dan Asu Abdullahi dan Amr dan Asu malamin shi shine Abdurrahman Abu Abdurrahman al-Hubali amma anan sai yace an Abdullahi dan Amr to kaga akwai sakat kenan akwai inkibai sannan kuma shi kanshi mutum ne mai rauni kamar yadda Bukhari ke fara cikin Tarikhul Kabir yake cewa inda huma nakir haka Ibn Hibbana ya kawo shi a cikin kitabu Thiqat amma kuma sai yace kana yukhti'u kathiran yana da yawan kuskure wannan shine asalin hadisi dan haka idan ka koma cikin Fathul Bari da Ibn Hajar ya zo inda ya magana akan babu mauti yawmil isnayn babin da ke bayani akan falalar mutuwa ran litinin shi abin da yau babu kenan sai ga hadisin sahabi Abubakar radiyallahu anhu wanda bai da lafiya ranar litinin ya dinga ce masa Aisha yau yaushe suka ce yau litinin ce to ina fatan Allah ya sani mutu yau saboda irin yau annabi ya rasu tace bai mutu ba sai da dare yayi daren talata kenan sannan ya rasu da sai Ibn Hajar yake cewa wannan duk da yake ita mutuwa da mutuwa da haihuwa mutum bai da yancin ya zaɓi ran da zai mutu ko ran da zai haife shi in ba yanzu mutane suke shiga haƙƙin Allah suke karambani ba ko yanzu ana akwai wani dole karambani yanzu yana iya yiwuwa mata suna iya zaɓi ran da su haihu je a musu da ake cin mashi tiyar tafiriyar abin nan surgery suna iya zaɓa ko mutane a duniyar turawa suna iya zaɓi ran da su mutu akwai wannan yancin a wasu wurare to amma dai al'asu shine baka da zaɓi ran da zaka mutu ko ran da zaka haife ka sai ran da Allah ya gada ma don haka baka yi saka labaran da kake so ba, amma babu laifi kai fatan neman albarkatuntuwa da wata rana. Sai na bakar sai neman albarkatuntuwa da ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, kuma an tabbata Allah zai taba manzo Allah ran tafi dacewa. Sai Ibn Hajirin yake cewa wa ka annal khabar allazi warada fi fadlil mauti yawm aljum'a lam yasiha illa al-Bukhari. Ga alama hadisin da yazo game da bayanin falalan mutuwarin juma'a bai inganta ba a gun Bukhari, fa tasara alama wa faqa sharfu, sai ta kaito akan abinda ma wa faqa sharfu wa ashara ila tarjihi ala ghairi, yayi ishara zuwa ga gabatar da shi akan wani sa. Yace wal hadithu alladhi ashara ilayhi akhrajahu at-Tirmidhi min hadith Abdullah ibn Amr marfu'an ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw yawm al-jum'a illa waqahu Allah fi dhikr al-qabr. Sai Ibn Hajar yace fi isnadihi dha'fun, akwai rani a isnadin sa. Wa akhrajahu Abu Ya'la min hadith Anas nahwahu wa isnaduhu adhaf. Haka Ibn Hajar ya fada, yace isnadin ma Abu Ya'la din ya fi rauni. To haka kuma malam mai tufatul ahwazi sharhin sunan at-Tirmidhi da yazo kan wannan hadithin, sai yake cewa da Tirmidhi yake cewa wala na'rifu li Rabi'ah ibn Sayf sama'an min Abdullah ibn Amr. Cikon magana Tirmidhi, ba mu san cewa Rabi'ah ya taba jin hadisi daga abin nan Abdullah ibn Amr ba. Sai yace fal hadithu da'ifun linqati, hadisin mai rauni ne saboda akwai gidi a isnadin, walakin lahu shawahid, yana da wasu shawahid. Sai ta kawo shaidin da ya kawo daga ciki akwai wannan da Ibnu Hajarin ya ambata, da kuma na Ibnu Abid Dunya, da kuma na Ibnu Wahbin a cikin jami'in dinsa, da na Baihaqi ta wata hanya daban da lafazin illa bari'a min fitnatil qabri karshe, da kuma lafazin mawqufi cewa wuqiyal fattana, an tseratar da shi daga wanda yake fitina, wato mala'ikan mutuwa, mala'ikan tambaya kenan. Duk da ya gama da ya tabbatar da cewa al-Imam Suyuti ya yi littafi na musamman akan tabbatar da falalan mutuwa ranar Juma'a, ya taga wannan hadisi, amma hadisan hada su suna ƙara kashe junansu. To abin da yake jan galibin mutane shine Ash-Shaykhul Albani rahmatullahi alayhi a cikin littafin Ahkamul Janayiz ya kawo shi daga cikin wato abin nan alamatu husnul khatima, kuma ya huja da wannan hadisin, kuma ya ce hadisi ne hasan. Haka nan a cikin da'if da sahih na sunan Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan. To ya faɗi wannan maganan ne ƙoƙarin cewa idan an haɗa hadisan za su iya tada junansu, amma haƙiƙanin taƙiƙin da maganganun na malaman suke nunawa shi ne hadisan ƙara wa junansu rauni suke. Don haka magana wacce fi dacewa shi ne a ce hadisan masu rauni ne, ta fi dacewa da ƙawa'id amma na ilimin hadisi. Da aka ci sa na faɗi wannan magana a ran nan, dogaro da maganganun waɗannan malaman, wallahu ta'ala a'lam. Wannan shi ne kulasar ƙarshen wannan magana da na yi a ran nan, ba dama ba magana ta ba ce, maganan malamai ce. To kun ji malaman da suka faɗi waɗannan magana, shi ne nima na faɗa daga gare su. Allah ya samu dace. Za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am.